gaba da gasar nahiyar kasashen turai da ake yi a can kasar Faransa. Yau za a ci gaba da wasan kusa da na ƙarshe mai taken semi-final tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Wales da ƙasar Portugal. Misalin ƙarfe 8 agogon Nigeria, Niger da kuma Kamaru. Mai horar da 'yan wasan ƙasar Portugal, Fernando Santos, ɗan shekara 61, ya fito fili ya kare ɗan wasan ƙasar Portugal mai suna Renato Sanches, ɗan shekara 18, mai bugawa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich, wanda ake zarginsa da rage shekarunsa na haihuwa. Shi dai wannan ɗan wasa mai shekaru 18, wanda wani tsohon mai horar da wasan ƙwallon ƙafa shekara 40 da ta wuce a ƙasar Faransa, kuma ɗan ƙasar Faransa mai suna Guy Roch, ɗan shekara 77, yake zargin an rage shekarun haihuwa na Sanchez, wanda ya ce ɗan wasan aƙalla ya kamata shekarunsa ya zama 23 ne ko 24, saboda yanda Sanchez yake taka ledarsa ya bambanta da na waɗannan masu shekaru. Ya bayyana hakan ne a wata jarida na ƙasar Romania mai suna Dolce Sport. Yayin da yake ƙaryata wannan zargin, mai horar da 'yan wasan ƙasar Portugal, Fernando, ya ce Santos dai an haife shi a ƙasar Portugal ne, ba a wani ƙasa daban ba, kuma shekarunsa 18 ne, ba tantama a gare shi, kamar yadda shi ma aka haife shi a Portugal shekarunsa 61. Don haka zargin da ake yi masa na cewa shekarunsa bai kai ba, wannan zance ce ba ta gaskiya ba. Yayin da ɗan wasan ƙasar Nigeria mai bugawa CSKA Moscow mai suna Ahmed Musa, ɗan shekara 23, ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Leicester City da ke ƙasar Ingila a kan kuɗi £16 million. Ranar Laraba ne, in Allah ya kai mu, Ahmed zai bayyana a Ingila domin duba lafiyarsa kafin ya fara buga wasa wa Leicester City a wannan kakan wasa na bana. Huta lafiya.
Waɗannan shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin VOA.
Dandalin VOA.